Kai 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 kai.
La ila.
Wato kuna ji wai duk kun bude ido ko. Kun fara Louis da bouncing na area ko.
Lalle ka.
To ni ba na bari wani ya bace a hannuna.
Tabbas.
Wallahi duk wanda yana ji zai bude ido nan za mu bude wuta masa.
Zamani, yaran zamani. 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 Zamani, yara zamani kaga karfin hali wai karamin yaro zai ja da ni kai kana wasa da ni amma baka ja da ni to ban san rai ne ai ko malama tana da malami to ku maida hankali kafin mu maida martani take up the class na maida fever rapper ka dali bi they trying to charge me but chicken yaran bai ji magani kawai malan ka ba sarai can never be enough for me
buba
zamani yaran zamani 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 zamani yaran zamani
a hankali ne zamu ba su magani kai I'm such a boss and I don't need your company kai labbazi gani dan gari if the fuck with us zamu sa su a kabari kai zamani boy big man the kilometer and if you talking about swag to muna da shi dan uban mutum zero filter duk abun da ka kawo ai mun fika go to J town ka tambaya wai icy them go tell you I'm a classic most likely been on this rap since 99 that is precisely I'm so hard bamu using borgoko 90 suna gulma muna kullun su your girl dey pull up to my condo soon go be I tell her say classic day on the way to the crib now so she leave everything immediately proceed hey. Zamani kai yaran zamani zamani
zamani yaran zamani
zamani
zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani zamani yaran zamani zamani yaran zamani kai zamani yaran zamani
tun lokacin su Tupac da DMX ne da gayuna muke ba su Boris akan BMX I'm an MPC of flow classic it's PMS built a nowhere ne Zambia ku je ku kawo POS I'm one in a million daga nera daya we made it a million ballin kan gayuna ke like I'm Brazilian and I never thought I'll make it from the city I'm from cause it's tough where I'm from for Lopez we no road kasan mu ne muka san gari Lion King Mufasa same ne a dajin yankari back in the days it was gari an kuli kuli yanzu mu muke gudu mata don su kuli kuli yo shout out to the OG change your dole don't ever ask what happened to the old me when you come against the squad make sure kai shirin yaki ka kamanta arewa mafia is pull up surprises class garshen zamani yaran zamani wakan zamani ice arewa mafia
gashi zamani yaran zamani zamani kaga yaran zamani